sai dai ba sharadi bane ya zamo yayi ba cikin rufi ba, ko da idan dai zamo akwai yawan jama'a, yawan jama'a ne suka sa inda yake budadde bai isa ba, dole wa'ansu sai suna daga cikin inda yake rufaffe a masallaci, sannan su iya yin dawafi da kaba, to wannan dawafin nasu a wannan halin ya isa musu, ya isa musu. Amma idan mutum da gangan ne, ga wajen da zai yace shi daga ciki zai dawafe, to in ba wannan dalili wannan dawafin nasa bai isa masa ba, bai isa masa ba yayi dawafin daga inda yake rufatte alhali ga inda yake budaddan ba matsi bane ba ci kowa bace ta sa. To hakanan wajibi a dawafi ya zamo baki ɗayan jikinsa ya fita daga Ka'aba, kada ya zamo wani bari na jikinsa yana cikin Ka'aba ko yana taba Ka'aba daga masalan idan ya je ko da kamar daidai kofa ne a ce ya tura kansa, ko a ce da abu da take ce zai tura kansa in yi masa imkani ya zamo ya ci gaba da tafiya haka, to bai isa masa ba. Wajibi ko da zai sa kan nasa cikin kofar Ka'abar ya tsaya daidai inda yake sai ya fito da kan nasa sannan ya ci gaba da tafiya, amma da a ce zai sa kan nasa cikin kofar ya ci gaba da tafiya haka kuma ya zare kan nasa haka bayan yayi wata tafiya kansa yana daga cikin kofar Ka'abar, to wannan ya bata wannan dawafin, wannan dawafin ya bata wato iyaka, wannan ba duka bakon bane ya ɓaci, wannan guda ɗayan da ya ɓaci a ciki, wani ɗayan wanda yake ya sa kansa daga cikin ƙofar Ka'aba bai fito da kan nasa ba, in ya sa ya tsaya waje ɗaya sai da ya zare kansa nan ya ci gaba da tafiya, to wannan ba komi, ya zamo baki ɗayan jikinsa da yana wajiyar ɗaki. To hakanan wajibin ɗawafi yin sallah raka'a biyu gurbin gamawa daga dawafin, yana gamawa daga dawafin ya sallah raka'a biyu, duk inda ya sallah raka'a biyun ya isar masa. Amma an fi son ya zamo wajen makamu Ibrahim, cewa ai su wajen makamu Ibrahim wannan mustahabi ne, hakanan an so ya zamo ya karanta qul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko, ya karanta qul huwallahu a raka'a ta biyu, wannan ma mustahabi ne ba wajibi ba. Kuma yana yin raka'a ta dawafin dinnan ne bayan ya gama daga dawafin, in ya zamo lokacin halaccin nafila ne, amma in ya zamo ba lokacin halaccin nafila bane, to wannan sai ya jinkirta sai lokacin halaccin nafilan yayi sannan ya zo da raka'a ta dawafin, idan bayan ya gama dawafin. Idan ya zamo daidai sanda ya gama daga dawafin daidai hudowar rana ne, wannan ba ya ce ya yi su ba a sannan, sai ya bari sai rana ta gama fitowa sannan ya yi su. To sunnonin dawafi guda biyar ne, na farko tafiya da kafa, amma wannan shi anan mai iziya Shehu Abul Hasan Shazali ya lissafa tafiya cikin sunnonin dawafi, amma zance mu'tamadi yanda mai mutasar ya kawo shine cewa tafiya wajiba ce yayin dawafi, tafiya wajiba ce yayin dawafi, mutum ba ya yi tafiya akan wani abu ba, ba ya yi dawafin akan wani abu ba, dole da kafarsa sai ko idan ya zamo akwai uzuri. To
wata abilul hajar al-aswadi
haka nan sunnar dawafi sunbanta Hajar al-Aswad da bakinsa in yana da iko, a suru na farko idan yana da iko fa ya sunbanta Hajar al-Aswad a suru na farko sunna ne, haka nan kuma sunnar dawafi ya taba rukunul yamani a suru na farko, a kewayo na farko ya taba da hannunsa sannan ya dora hannun a bakinsa, shi da rukunul yamani ba sunnanta ya sa bakinsa a kai ba, a'a ya dora hannunsa, lakin nazabil yadi huz bayani inda Ibn Ashir yake fada. To haka nan an sunnanta yin addu'a a cikin dawafi, addu'a ba wadda take a bai iyakancewa ba, addu'a yanda ya sauƙaƙa gare shi, ba wata addu'a da za a ce in bai zo da ita ba bai zo da sunna ba, a'a duk addu'ar da ya zo da ita halin dawafi ya zo da sunnar dawafin. To hakanan yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin dawafin shi ma sunna ne. Warramalu hakanan an so yin sauri lin rijali, amma wannan son yin saurin nan a sunnan ta yin saurin nan ya keɓanta da waɗanda suke mata, amma wanda suke maza banda mata, su mata ba sunna ba ne a haƙƙin su fi saurin nan. Fil ashwaɗi salasatil wali, a cikin suru guda uku na farko. A suru uku na farko shi ne ake sunnanta yin sauri, shi ne malamai suke cewa haza mimma zala sababuhu wa baqiya hukumuhu. Wannan cewa ai sauri a suru uku na farko a dawati yana daga abinda sababinsa ya gushe, amma kuma hukuncin ya zama yana nan, hukuncin ya zama yana nan, saboda abinda ya sa aka shar'anta yin saurin nan lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zamo ya zo umratul qara'i. Umratul qara'i umrar da aka yi sulhu da mutanen Makka cewa sai shekara ta dawo annabi ya zo, bayan da aka yi sulhun Hudaybiyya, to da annabi ya zo zai wannan umrar. Sai kafiran Makka su kaɗu suna cewa kun ga mutanen nan yawan zazzabin Madina ya sa sun yi rauni, ba su da ƙarfi. Sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace da sahabbai, in mun je in za mu yi dawafi uku na farko mu yi da sauri da sauri don su tabbatar cewa muna nan lafiyar mu, lau ba abin da ya taɓa mu. To aka je aka yi dawafin suru uku na farko da sauri da sauri, to kaga yanzu ba wannan dalilin, amma kuma hukuncin yana nan. Akan samu wani abu a shari'a wanda zai zo a ce ga sababin da yasa aka ce a yi shi bisa wani tsari, ya zamo idan wannan sababin ya tafi a ce to wannan hukuncin ma ya tafi. Akwai abin da kuma yakan zo a shari'a a ce saboda dalili kaza ga tsarin da za a bi a yi shi, to kuma ko da wannan dalilin ko da wannan sababin ya gushe a ce yana nan dai wannan tsarin dai haka za a bi a yi shi. Kamar wannan dawafin kenan, sauri a dawafi uku na farko, to yana daga abin da sababinsa ya gushe amma hukuncinsa yana nan. Ba sababin ya zuba wa kafiri a Makka da zai ce ma musulmi sun zo ba su da ƙarfi, amma kuma cewa a yi da saurin yana nan sunna. Wanda duk ya je dawafin kudumi dawafinsa na farko a an sunnanta a haƙƙinsa ya yi suru uku na farko da sauri da sauri. To amma fa wannan dawafin zuwa ne, dawafin kudumi ne ha satan kawai, banda sauran dawafin da zai yi. Dawafin ya fara misalan ba a sunnanta ba, sai dai da ya zamo shi dawafin ifaran shi ne dawafin kudumi a haƙƙinsa. Kafin tsayuwar arfa shi da mun bai je Makka ba, sai arfa ya zarce kai tsaye, bayan da aka yi arfa ne ya je Makka zai dawafin ifara wanda shi ne dawafin kudumi kuma a haƙƙinsa. To wannan sai ya yi sauri a suru ukun na farko. Abinda ake nufi da ramlu sauri, tafiya burbushin tafiya ta al'ada, ya zamo ya fi sauri a cikin tafiya da tafiyarsa ta al'ada jari, amma ba gudu ba, bai kai gudu ba, ba cewa aka yi a guje ba, a sauri aka ce. Bismillahir Rahmanir Rahim. Mustahabban tawafi suna da yawa, abubuwan da ake so bawa ya zo da su a halin tawafi suna da yawa. Yana daga cikin abinda suke mustahabbai a cikin tawafi min qira'atil qur'ani, barin da yawa daga karatun qur'ani. Halin tawafi ba hali bane ne waitawa daga karatun qur'ani, ko da yake qur'ani shine mafificin zance domin zancen ubangiji ne subhanahu wata'ala. Qur'ani dawafi kuma kewayo ne da ɗakin Allah subhanahu wata'ala. To amma da yake komai yana da ka'ida, aka ce a wannan halin ba a so mutum ya waita karatun qur'ani ba, in zai karanta ma ya karanta aya ɗaya aya biyu kawai wanda yake ta addu'a. Ba a son yawaita karatun qur'ani a halin dawafi. To shi yasa wato kamar irin wannan fadakarwa ce ga wanda masana zuciya za su faɗi wani abu amma dandanan su gaggawar musu gare su cewa to ai kaza shi yafi, me yasa za a ce ba za a yi shi ba? To gashi halin dawafi, halin da bawa yake, gashi ga dakin Allah, ga alqibla, inda nan ne karshen duba a sallah. Amma aka ce kuma kada a yawaita karatun Qur'ani, karahiya ne a ce za a yawaita karatun Qur'ani a wannan halin. To haka nan kuma barin zance mai yawa shi ma mustahabi ne a cikin dawafi, kan mutum ya tsaya yin surutu a halin dawafi. Haka nan barin waka wake yana cikin dawafi ya ringa wake, shi ma karahiya ne. Haka nan kuma yana daga abubban da ake so a halin dawafi, wanda yake cikin dawafi kai ya ce zai tsaya shan ruwa, sai ko idan kishirwa ce ta kama shi tana nema ya ta kai shi matsayin galabaita, to wannan nan ya sha ruwan, ba a ce ya bar abin da aka fi so ba. Amma dai haka kawai yana da dama ya ci, ba ya ci gaba da dawafinsa ba, kishirwa bace ta tsananta gare shi, wannan ya haƙura ya bari sai ya gama dawafin ya sha ruwan. To ya takaita a kan wa'annan, saboda mustahabban suna da yawa, kamar yawaita addu'a, kamar yin salati da salami ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin dawafin. To duk wannan abubuwa ne wanda ake nema. Gwarai wani kusurin garibu, wanda yake bako shi ba mazaunin Makka ba, to ya yawaita minan dawafi, daga dawafi, saboda me? Yin yawaita dawafin da Ka'aba ya fi a matsayin shi wanda yake bako daga a ce ya tsaya sallan nafila, domin idan ya bar Makka ba inda zai kuma dawafi da shi. Dawafi ana yi ne da Ka'aba, to ko da garinsu ko ya koma duk inda yake ma ai zai iya yin nafila, shi yasa nafila ya bari in ya koma garinsu ma ya iya ci gaba da yin nafila duk yanda yake so. Amma nan ya zo ne ya samu damar yin wani abu wanda in ba a nan ba wannan abun baya yiwuwa, shi ne dawafi. Shi yasa abin da ya fi a haƙƙinsa ya tsaya yawaita dawafin ya fi daga ya ce zai tsaya yin nafilfili. An so ga wanda yake ya zauna a masallaci mai alfarma ya fuskanci Ka'aba, ya zama yana dubanta, saboda a cikin rahamar da take sauka ga Ka'aba akwai wadda take ga masu kallanta, a cikin ɗari a wata wayar guda 30 ga masu kallon Ka'aban ne, wanda kawai ma kallon Ka'aban yake a cikin rahama 100 da take sauka ga Ka'aba ko yaushe, wanda wannan abun ba yankewa, kowace gwargwaron kifta ido akwai wannan rahama tana sauka ga Ka'aba. To a ciki wato wanda yake shi Ka'abar kawai yake kallo ya samu kashi 30 a wata ruwaya, aka ce a 10 ya samu, masu dawafi sun samu 70, masu sallah dab da Ka'aba ga su ga Ka'aba sun samu 20, masu kallon Ka'aba kawai sun samu 10. To an yin karatu da talbiya fihi a cikinsa, a yin karatu da yin talbiya a cikin dawafi karahiya ne. Talbiya mu a wajenmu ba a yin ta a cikin dawafi. To rukuni na uku daga rukunan hajji guda hudu, yin sa'ayi tsakanin Safa da Marwa, suru bakwai kuwa. Yana fara yin dawa sa'ayin nasa da Safa, lokacin da ya yi nufin fara sa'ayi, to sai ya je ya hau kan Safa, ya dubi Ka'aba, ya kabbara, ya sauko, ya tafi Marwa. To yanda Allah ya faɗa inna Safa wal Marwata min sha'a'irillah, da aka tashi sai aka fara ambatan Safa, sannan aka ambaci Marwa, ashe kenan sai bawa ya fara daga Safa. To ya cika da Marwa, tsayuwarsa ta ƙarshe a kan Marwa ne, a Marwa zai gama ɗawa sa'ayin nasa. Yana lissafa tafiya daga Safa zuwa Marwa suru guda, ba sai ya dawo Safa ba, a'a daga Safa din nan in yaje Marwa yayi sa'ayi guda daya, ya samu sa'ayi daya kenan.
Warraja'ata
yana lissafa komawa kuma izuwa safar daga Marwa shaudan, wani surun daban daga Safa. Daga Marwa in ya koma Safa kuma yayi sa'ayi biyu kenan. In ya sake komawa Marwa yayi uku, in ya dawo Safa yayi hudu, in ya koma Marwa biyar, in ya dawo Safa shida, in ya koma Marwa ya gama yayi bakwai kenan. Shi yasa aka ce yana farawa ne da Safa ya kare da Marwa.
Wala yasifu illa bi taqaddumi tawatin,
shi sa'ayi tsakanin Safa da Marwa baya inganta sai daga baka dawafi, sai an fara yin dawafi ake zuwa ai sa'ayi. Haka kawai mutum bai dawafi ba, ba ya ce bara ya sa'ayi ba. In ya sa'ayi ma wannan sa'ayin nasa ba abin lissafawa ba ne. Dole sharadin sa'ayi sai ya zamo bayan dawafi, dole sai an fara yin dawafi ake yin sa'ayi.
Wala yashtaratu an yakuna dawafu wajiban,
amma ba sharadi ba ne shi a wajen yin sa'ayin. Ko da sa'ayi ne wanda yake wajibi, ya zamo dawafin sai ya zamo wajibi, a'a za ka yi sa'ayi wanda yake rukuni, ka iya yin ma dawafi wanda yake nafila, ka je ka ci gaba da yin sa'ayinka. Sa'ayin dai ya inganta, sa'ayin ya inganta don cewa dawafin ba na farilla ba ne ko ba na wajibi ba, ba komi. In dai an samu dawafin shi kenan sa'ayin ya inganta. An so a cikin sa'ayi sharuɗan sallah, an so sharuɗan sallah kamar tsarki na hadasu da tsarki na habasu da suturce al'aura, banda fuskantar alƙibla, banda fuskantar Ka'aba. Wannan ba a so ba, saboda abu ne wanda ma ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba a halin sa'ayin a ce a fuskanci Ka'aba ko a fuskanci alƙibla. Amma sauran sharuɗan guda uku, ɗaharatu hadasin da ɗaharatu habasin da kuma satura auratin, duk mustahabbai ne a cikin sa'ayi, ba rukuni ba sharaɗi ba ne, ba kamar dawafi ba. Dawafi shi a cikinsa wannan duk rukuni ne, amma sa'ayi dan ya yi sa'ayi bai da alwala to ya bar abin da ya fi ne, amma sa'ayinsa ya inganta. Ko sa'ayi da najasa a tufafinsa ko a jikinsa, shi ma ya bar abin da ya fi ne, sa'ayinsa ya inganta. Ko yana cikin sa'ayi al'aurarsa ta buɗe, shi ma sa'ayin nasa bai ɓaci ba, to amma wato ya zamo dai yana da al'aurarsa, shi ne abin da ake so, wato ya ɗaura ya cinci al'aurarsa. To banda fuskantar Ka'aba, banda fuskantar Ka'aba, domin wannan abu ne wanda ba zai yiwu ba. Haka nan an so idan ya je Safa ya tsaya a kanta ya yi addu'a sannan ya taho, ba yana zuwa kawai ya juyo ba. In yi haka sa'ayin nasa ya inganta, amma ya bar abin da ya fi. Yin addu'a a kan Safa da yin addu'a a Marwa yana daga guraren da ake kyautata amsa addu'a. Akwai waɗansu gurare a wajen Ka'aba da a cikin harami wanda ake ƙaunar amsa addu'a, wajen gudare 13 ne wanda malamai suka lissafa su, ko Shoman Tijani ya kawo su a waje, gurare wajen 13 ne wanda ake son ake ƙaunar amsa addu'a a ciki a Ka'aba. To da kewayenta, to haka nan an so yin addu'a a kansu. In mutum ya je ya tsaya a kan Safa ɗin ya yi addu'a kafin ya gangaro ya tafi Marwa, haka nan ya je Marwa ya tsaya ya tsaya addu'a kafin ya gangaro ya tafi zuwa ga Safa. Amma fa duk wannan da aka ce an so ba bisa iyakancewa ba ne, ba fata cewa ga iyaka tsayuwar da zai ko addu'ar da zai ba, a yanda ya sauƙaƙa gare shi. Sai alam da sai in nemi ne to a ƙarasa wannan manko wali hazar, ya kamata ya kiyaya daga abinda sashen mutane sukan aikata, minal jari, daga gudu a cikin sa'ayi gaba ɗaya. Mutum ya taho a guje daga Safa sai ya je Marwa, ko ba ko ne ya wahal da kansa. in kafin ya gama sa'in sai ya gaji. To daga Safa zuwa Marwa akwai iyaka, inda aka ce an soye sauri, amma iyaka nan ne kawai. Yace gaba ɗaya zai yi shi a guje wannan ya wahal da kansa. To lahiri dai namiji kawai shi ne aka so gaggawa a haƙƙinsa banda mace. Ita mace gaba ɗaya a sa'ayi ba inda aka ce tai sauri. A hararaini tsakanin milaini, alamu guda biyu wanda suke kwara, to su ne aka soye su gaggawa tsakaninsu. To da a ce zai gaggawa, zai sauri a baki ɗayan sa'ayinsa ya isan masa, amma ba fa haka aka fi so ba, ko ba komai ya wahal da kansa, ya wahal da kansa, amma ya munana, ya munana. Haka nan ma da a ce gaba ɗayan sa'ayin nasa ya ƙi yin sauri, shi ko da ya je tsakanin milenil ahararaini ɗin ya ƙi yin sauri, ya tafiyarsa ta al'ada, to shi ma dai sa'ayin ya isan masa, amma kuma ya munana, don a nan wajen cewa aka yi sauri. To rukuni na hudu, tsayawa bi arafata a arfa sa'a ɗaya sa'a daga dare, min lailatin nahari, daga daren layya, daga daren sallah babba. Wato mu a masabarmu ta Imam Malik Allah dagare shi, tsayuwar dare shi ne rukuni. Mace zama ya tsaya a daga faɗuwar rana har zuwa hudowar alfijir, a tsakanin ne in ya tsaya ko da gwargwaron ƙifta ido da niyya hajji, to ya samu tsayuwar arfa. Ko da gwargwaron ƙifta ido ko ya tsaya a arfa, to ya samu hajji, ya samu tsayuwar arfa kenan. Tsayuwa da rana wajibi ne, ba rukuni ba a masabarmu. Shafi'awa ko su a wajensu akasin haka. So a wajen su tsayawa da ranar shi ne rukuni, tsayawa da daddaren wajibi ne. A wajen su mutum ya tsaya da rana, kafin rana ta faɗi ya samu hajji. Na daren in bai baya iya bada jini, muku a wajenmu na ranar ne in bai baya iya bada jini, na daren in yai shi shi ne ya samu hajji. To
walau ko burakiban,
tsayawa mutum wanda zai tsaya a arfa ya tsaya akan dabba a furalu ya fi daga ya tsaya akan kafafunsa.
Illa an yakuna bi dabbatihi uzrun,
sai ko idan akwai wani hanzari ga dabbarsa, ya zama akwai dabba tasa ba ta da lafiya ko ta da jin gajiya yake son ta huta saboda ayyukan da ya fuskanta. Tunda daga nan ma arfa ɗin kagan an taho Muzdalifa, za a taho a sake tahowa Mina kuma. To
walqiyamu afdalu min aljulusi,
wanda yake kuma ba zai tsaya kan dabbarsa ba, shi kuma ya tsaya a arfa a tsaye yafi daga a ce ya zauna.
Wala yajlisu illa lita'abin,
kai ya ce zai zauna a arfa sai dan gajiya.
Walwuqufu naharan,
tsayawa da rana tare da sarki wajibi ne. Ana dora shi da jini, wanda bai samu tsayuwa da rana ba to sai ya bada jini, in ya bada jini shikenan ajinsa ya yi. Tsayawa da daddaren dai shi ne rukuni, inda mutum ya tsaya ko da gwargwadon ƙifta ido ne bayan faduwar rana da niyyar hajji, to kam ya samu arfa. Wanda dai ya tsaya arfa ko da gwargwadon ƙifta ido ne bayan faduwar rana, daga sannan kuma har zuwa hudowar alfijir duk lokacin tsayawa ne a arfa. Inda ya zama ya samu tsayuwar kafin alfijir ya hudo, ya samu hajji. To
alhamdulillah.
To masjidu na Mirata, wato tare da liman ba, ya tsaya don ya ji huduba, domin an so jin hudubar da shi sarkin zai, ko wanda aka sa jagorar hajjin zai. To bismillahir rahmanir rahim, to wannan fasali ne al'umratu umra sunnatu sunna ce fil umri a rayuwa maratan sau daya aka sunnanta akan bawa ya zo da umra a rayuwarsa bayan nan an so ya zo da ita mu a masabar mu ita umra sunna ce kamar yadda yake wajen malamai da yawa amma shafi'awa su sun tafi cewa umra farilla ce kamar hajji saboda me saboda suka ce tunda yake an hada su wajen ambato a qur'ani ashe kenan hukuncin su daya inda an ce wa atimul hajja wal umrata lillahi to shine dalilin da shafi'awa suka ce ashe ita umra ita ma farilla ce kamar yadda hajji yake farilla to amma mafi yawan malamai kamar malikawa shafi'awa hanabilawa duk sun tafi kan cewa ita umra sunna ce ba farilla ba to rukunin umra a rukunin haji duk wani rukuni na haji rukuni ne na umra ma banda tsayuwa arfa ya zama rukunin umra guda uku ne kenan tunda rukunin haji gaba ɗaya guda hudu ne to an ce a cikin hudun nan guda ɗaya ba rukuni bane na umra shine tsayuwa arfa to ya zama rukunin umra guda uku ne kenan wato da harama da dawafi da sa'ayi ita umra tana da miƙati biyu yanda hajji yake da miƙati biyu wato na zamani da na waje to ita ma umra haka ne tana da miƙati guda biyu da na zamani da na waje akwai miƙatin ta na makanu na waje shi ne wato miƙatin hajji duk inda aka ce ai harama da hajji nan ne za a yi harama da umra amma bambancin a waje ɗaya ne kawai sai ko a haƙƙin wanda yake a makka to shi idan zai harama da hajji cewa aka yi ya harama da hajji daga cikin makka ba sai ya fita ya je ko ina ba amma idan zai harama da umra wannan ba dama ya ce zai harama da umrar a cikin makka fa innahu shi wanda yake cikin makka zai yi harama da umra daga wajiyar harami lalle ne a kansa ya fita wajiyar harami sannan ya yi harama da umra ya shigo harami abinda ya fi gare shi ji'in rana ce ya yi harama daga ji'in rana ya yi harama da umra daga ji'in rana shine inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya harama da ita nan ne inda annabi ya harama da umra bayan da aka budu maka ya fita zuwa ji rana ya harama da umra kuma an ce annabi 300 ne ma suka ya harama da umra daga ji rana annabi 300 ne suka ya harama da umra daga ji rana kuma an ce a wajen ma akwai idan ruwa wanda albarkacin annabi ne idan ruwan ya fara bubbugowa to a ita ji'in rana shi ya ba shi ne masjidu Aisha ba to wayansu suka ce wato ya harama da umrar daga tan'im ya fi saboda ita tan'im nan ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a Aisha ta je ta yi harama da umra daga wajen shekarar da ya yi hajjin wada'i domin ita Aisha ba ta samu ta yi umra ba sai bayan da aka gama aikin hajji ta yi umra to da za ta yi umra annabi sallallahu alaihi wasallam ce ta je ta yi harama daga tan'im saboda zaman wata ya harama daga nan shi ya sa masallacin da yake wajen ake ce masa masajidu Aishata to wayansu suka ce yin harama daga tan'im ɗin ya fi wayansu suka ce a'a da yin harama daga jerin rana da yi daga tan'im duk ɗaya ne shi yasa akwai zantuttuka uku kenan anan akwai wanda suka ce daga jerin rana shi ya fi akwai wanda suka ce daga tan'im shi ya fi akwai wanda suka ce duka ɗaya ne da yi daga tan'im ɗin ko yi daga jerin rana duk ɗaya ne to akwai kuma miƙatin umra dangane da zamani shi ne baki ɗayan kwanukan shekara wakacin yin umra ne ba kamar hajji ba da aka ce wato daga watan shawwal zulhijja su ne watanninsa to shi ita umra ba haka ba, baki ɗayan kwanukan shekara duk lokacin ta ne illa iyaka, wato lokacin sai zamo santa ko faralar ta tafi. Tunda yake ya zo a hadisi daga Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yin umra a cikin Ramadan tayi daidai da ladan hajji, wanda ya umra a watan Ramadan zai samu lada kamar a ce yayi hajji. To
hajji
na? Eh, hajji daya. Akwai ma hadisin da ya zo da cewa hayya ma fi hajji daya. To siffar yadda ake harama da ita umra, daga cewa an so a yi wanka da tsaftace jiki da abinda wanda ya harama da umra zai daura shi, da abinda aka ce kada ya daura, da abinda yake haramta gare shi daga tufafi ko turare da wani wannan, to gaba ɗaya a nan kamar hajji take, hukuncinsu ɗaya da hajji. Duk abinda wanda ya harama da hajji aka ce kada ya yi, to wanda ya harama da umra ma kada ya yi shi. Duk abinda aka ce ya yi, to shi ma wanda ya harama da umra ya yi. To an ƙi a maimaita umra sau biyu ko fiye da sau biyu a shekara ɗaya. Mutum ya umra a shekara kuma a wannan shekarar ya sake maimaita umra, to karahiya ne. To umra na ɓaci idan yayi jima'i ya sadu da mace yana cikin umra, ko kuma mace ce take cikin umra ta sadu da namiji ba ta riga ta gama aikin umran nan ba, to umrar ta ɓaci. Da abinda yake cikin ma'anar jima'i kamar fidda majini da gangan, ya fidda maniyi da gangan, to shi ma umrarsa ta ɓaci. Iza waka, idan wannan ya afku kafin ƙarewar rukunanta, kafin yi sa'ayi, kafin yi sa'ayinta, to umrar ta ɓaci. To ga ta cikawa, nas'alullaha husnaha, muna roƙon Allah ya sanya cikawa mu ta zama kyakkyawa. To iza harajal insan, idan mutum yayi nufin fita min Makkah daga Makka, niyyarsa ta zamo da ƙudirin aniyarsa ta zamo ziyarar annabi, ya zamo niyyarsa ya je ya ziyarci annabi sallallahu alaihi wasallam. Dinna annabi ya faɗa cewa wanda duk ya ziyarce ni ceto na ta zamo lalle gare shi. To domin ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallam sunna ce wadda yake gaba ɗaya malamai sun gamu a kanta, baba ne wanda yake mafifici wanda aka kwadaitar a cikin aikatawa. Idan mai ziyarta ya nufi manzo sallallahu alaihi wasallama, kada ya ce zai sa wani abu daban a zuciyarsa ba zuwa wajen annabin ba, ya zamo shi kawai nufinsa ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallama ba wani abu daban ba. Domin manzo sallallahu alaihi wasallama shi ne yake wajibi a bi shi, a sanya komai ma ya zamo mai biyayya gare shi, ba ya zamo a ce za a hada shi da wani abu ba. An so wanda ya tafi ziyarta annabi sallallahu alaihi wasallama ya sauka a wajiyar Madina, kafin ya shiga Madina ya sauka ya yi wanka, ya tsaftace jikinsa, ya sanya mafi kyawun tufafinsa, sannan idan ya shiga masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya fara yin nafila tukuna, kafin ya ziyarci annabi ya fara yin nafila. Idan dai lokacin da yake nafila ta halatta a wannan lokacin ne, idan ko ba lokacin da nafila take halatta ba ne, sai ya fara ziyartar kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam madaukaki, kai ya ce zai dan fara jikinsa da shi, kada ya bari zuwa munana ladabi, ya kula da ladabin abinda yake wajibi a kansa na kula da ladabin wajen. Wanda ya kula da ladabi a wajen shi ya dauke duk albarkar wajen, ba wanda ya je yake ta kokarin wasu ya damfara da wajen ko abin nan wanda zai bayi zuwa ko ya muna na ladabi a haƙin annabi sallallahu alaihi wasallama. To ya juya wa alqibla baya, ya fuskanci kabari madaukake, ya ce assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuhu. Sannan kuma ya nisa kadan dama da shi wajen hannunsa na dama kamar kamu guda, sai ya ce assalamu alayka ya Abubakar Siddiqa. Sannan kuma ya nisanta ya kara gaba dai wajen dama kuma kamar kamu guda, ya ce assalamu alayka ya Aba Hafsin Uwar Al-Faruka. Duk sanda ya shiga masallacin annabi ya fara biyawa ya gaida annabi, sannan ya shiga masallacin, ko sanda duk ya nufin fita daga masallacin annabi to ya biya ya gaida annabi kafin ya fita. To alhamdulillah. To bismillahir rahmanir rahim. To a wannan karatu na littafin nan mun gama karanta rukunan musulunci guda biyar. Mun karanta dahara wanda yake sharadi ne a rukuni na farko, shine sallah. Mun karanta sallah, mun karanta azumi, mun karanta zakka, mun karanta azumi, mun karanta hajji. Shi yasa duka rukunan musulunci guda biyar ba waɗanda ba mu taba ba, ba mu karanta wani abu a cikin su ba. To yanzu kuma za mu shiga a cikin abubuwa da suke ake bukata zuwa gare su a yau da kullum. A yau da kullum albabu sabi, ubabi na bakwai a cikin layya, maganar layya wadda ita ibada ce wadda aka shar'anta a kan bayi duk wanda yake yana da iko a duk shekara, da kuma yankan suna wanda shi ma ibada ce wadda aka shar'anta da sababin dalili shine yin haihuwa, da kuma hukuncin yanka wanda shi wannan abu ne wanda ake bukata zuwa gare shi a kullum. Inda addini an shar'anta cewa kada bawa ya ci wani abu in ba abin da yake yanka shi akai, in ba abin da yake yankawa akai bisa tsarin shari'a ba. Wal fakulu mimma zikrasmullahi alayhi in kuntum bi ayatihi mu'minin wa la takulu mimma lam yuzkarismullahi alayhi wa innahu la fisq. To amma layya shi ita abinda ake kira layya, shi ne abinda ake yin ibada, ake neman kusaci zuwa ga Ubangiji Subhanahu wa ta'ala da sababin yanka shi daga dabbobi na gida, daga dabba wadda take ta gida. Ba kowace dabba ce ake yankawa a ce an yi layya ba, sai dabba wadda take ta gida wadda yake wannan ya hada awakai da tumakai da shanu da raguma. Su wa'annan kawai su ne jinsin abinda ake yin layya da su. To ranar layya, ranar idin babbar sallah, da rane ko guda biyu masu binsa. A ita yankan layya, ita yin layya sunna ce kakkarfa bisa duk wanda yake yana da iko. Bari wasu ma sun tafi zuwa cewa ai wajiba ce, amma zancen da yake ya fi shura shi ne cewa sunna ce kakkarfa. Illa iyaka an ce wanda ya ga yana da ikon yin layya ya zamo bai yi layya ba har lokacin ya tsere masa, to ya yi zunubi. Aka ce to wannan ada aka ce ya yi zunubi ya saba da tarifin da aka bayar na layya. Tunda in an ce sunna ce, ai ba a yin zunubi da barin sunna. Zaran mutum ya bar aikata abin da yake sunna kawai, ba a ce ya yi zunubi ba, sai dai in ya haɗu da wani dalili kamar wulakantawa ko rashin kula. Amma zaran barin sunna kawai, ai ba a cewa mutum ya yi zunubi. Ya aka ce kuma idan mutum ya ga ya bar layya har lokacin ya wuce bai ba, alhali ko yana da iko ya yi zunubi. Aka ce eh, abin da ya sa aka ce ya yi zunubi ba wai ana nufin ainihin barin layyan nan ne zunubi ba, amma da ya zamo bai samu damar yin ta ba, gashi ko yana da iko, to ya nuna akwai wani zunubi babba da ya yi a baya. Shi ya sabauta har ya zamo wannan lada mai girma ya tsere masa, domin a ranar sallah ba wata ibada da bawa zai yi wanda zai samu lada mai yawa a cikin ta irin yin layya domin yanda aka faɗa duk wani dugo na jini ana rubutawa mutum daraja ana kankare masa zunubai ana rubuta masa lada to
alfurri
wanda yake ya samu iko banda wanda yake bai da iko wanda bai da iko wannan ba sunna bace a haƙinsa alhurri wanda yake da ba bawa ba layya ba sunna bace akan wanda yake bawa sai wanda yake da
almuslimi
wanda yake musulmi ba kafiri ba wato wannan tafiya bisa cewa shi kafiri ba abin nema bane da zuwa da rassan shari'a wanda dama yanda muka faɗa masawar Imam Malik wani lokacin sai a ga kamar ta tafi bisa wannan magana cewa shi kafiri ba muhadabi bane da rassan shari'a wani lokacin kuma sai a ga ta tafi kamar anan da aka ce shi kafiri ba a nemansa da layya kaga tafiya ne bisa cewa al-kafiru ko al-kuffaru ghayru muhadabina bi furu'i shari'ati to
kabiran kara aw sabiran
duk wanda yake da musulmi ana nemansa da layya yin layya a haƙƙinsa sunna ce karkarfa yaro ne ko babba ba sai lalle wanda yake babba ba ko da yaro ne karami wanda bai balaga ba ya zama yana da ikon layya to sunna ne a haƙƙinsa waliyinsa ya masa layyan nan ya ɗiba a dukiyarsa ya masa layya inda yana da iko dan ya ɗiba ya masa layya ba a ce yayi almubazzaranci da dukiyar marayan ba to namiji ne ko mace ko da mace ce wanda yake tana da iko yin layya a haƙƙinta sunna ce ba cewa akai sai wanda yake namiji kawai ba muqiman mazauni ne ko matafi ne ko da matafi ne sallah babba ta riske shi a halin tafiyarsa to in yana da iko dai an sunnanta a haƙƙinsa ya layya inda ba wanda yake yaje aikin haji ba wanda yaje aikin haji to shi wannan ba sunnanta layya a haƙƙinsa ba saboda me saboda shi yana da damar yin hadaya in hadaya ba wai lalle sai wanda yake ta zama wajiba ba a wanda duk yayi haji ma in yayi hadaya abu ne mai kyau wanda duk yayi haji ko da bai aikata wani abu da zai sabauta masa wajabta yin layyan hadaya ba to in yayi hadayar ai yayi abu mai kyau in yayi hadaya gurgurdan kuma inda yayi waita hadayar ta sama annabi sallallahu alaihi wasallam ya jira kuma 100 yayi hadaya da shi lokacin da yayi haji
Laira hajjin
banda wanda yake mai aikin haji wanda yake a sannan yana mina to shi wannan ba a nemansa da layya a maimakon yayin layyar ya hadaya yana yin layyar fa daga shi kansa
wa
amman talzamuhu nafaqatuhu da kuma dukkan wanda ci da shi yake lalle a kansa yana fidda layyar daga shi kansa da kuma dukkan wanda ci da shi yake wajibi ne a kansa kamar ƴaƴansa wanda ba su riga sun balaga ba wanda ci da su wajibi ne a kansa ko kuma ƴaƴa mata wanda yake ba su riga sun tare a gidan mazajensu ba da kuma iyaye wanda suke mabukata to yana yin layya daga gare su lokacin da ake yin layya ne kasancewa ne bayan sarki ya yi layya bayan sarki ya soke layyarsa to sannan kuma dukkan mutane yake lokacin yin layyar ya shiga a haƙƙinsu daga ranar layya fa ya zamo a ranar layya ne shi limamin ko sarkin ya yi layyar wanda ya yanka layyarsa kafin sarki ya yanka tasa ko da an riga an yi sallah ko da an yi sallar idi amma sarki bai yanka tasa ba shi sai ya gaggauta ya yanka to wannan yankan nasa bai isan masa ba wannan dabbar bata isan masa layya ba ana nemansa ya sake wata sai ya sake wata kuma kamar a wannan halin tunda yake bata isan masa ba ya halatta kenan sai da ita tunda ya tabbata bai amma ba haka ba kaga abinda aka yanka da niyyar layya bai halatta a sai da shi ba ko a sai da wani juz'i daga gare shi to amma inda aka ce bai isan masa ba to zance mashuri wannan ya samu ya sayar domin ma ko ya samu ya siyo wanda zai sake tunda ana neman su da ya sake din wa mallahi imama lamu mutanen da yake su ba su da sarki ko ba su da limami
yataharraw salata aqrab al-a'immati
ilayhim, sai su kirdadi sallar mafi kusacin sarakuna zuwa gare su, wa zarahu to ko wa naharahu, da kuma layyarsa su kirdadi lokacin da ya layyacewa yanzu sarki gari kaza wanda ya fi kowane sarki kusaci zuwa gare mu, yanzu kan mun tabbatar ya yi sallar idi kuma ya yi layya. To sannan sai su ci gaba da layya, in suka yi haka shikenan sun samu kubuta. Kuma ko da bayyana cewa sun yi layyar kafin ta shi cagar, indai zama sun kirda da yanda ya dace, to ko da bayyana cewa su san da suka yi ashe shi sarkin garin da suke tunanin ko ya riga ya yi bai ba, to ta isan musu. Lallin ta isa musu, tunda anan ana amfani da kyakkyawan zato, tunda dai su sun kyautata zaton cewa ya yi suka yi. To dan ya bayyana cewa shi a wannan ranar an samu wani dalili da ya sanya dan jinkirta ga yanda ya saba yi ga al'ada, to su ta su ta isa musu. To
halal murad bil imam imam as-salati,
to anan an samu sabani da ake cewa imamu. Wa ake nufi da imamin? Akwai daga malamai wanda suka tafi zuwa cewa limamin sallah ake nufi, wasu ko suka ce sarki, shi ne cewa halil imamu wa halil muradu bil imami. Yalla abinda ake nufi da imami shugaba a nan da ake faɗa, aka ce lalle sai bayan ya yi layya ne za a yi layya imamu salati, ana nufin limamin sallah wanda yake musu jagora a sallah, domin asali shi ne shugaba wanda aka yadda da shi ga addini, ai shi aka yadda da shi ga komai, wanda zai jagoranci bayi a cikin ibadar da yake tafi daukaka a duk rayuwarsu, wanda tafi kusanta su ga Allah fiye da kowa, ai wanda yake wannan shi ne jagora hakikatan. Ashe kenan yankansa ake isna
aure abbasiyyu,
koko sarki wanda yake abbasiyyu. Abinda yasa nan aka ce abbasiyyu, saboda farko wanda ya fara magana akan haka san da ya magana, sannan banul abbasi su ne suke hilafa, su ne suke halifanci, shi yasa aka ce awil abbasiyu, koko sarki, ana nufin sarki haka mai mulki, shi ake isnan yankansa
aulani.
To zantutuka biyu, zantutuka biyu. To alhamdulillah, to bismillahir rahmanir rahim,
man zabaha qawayrun nahari,
wanda ya yanka, wanda ya yanka layyarsa kafin ranar idi,
aw yawman nahri ba'da al-fajr,
koko ya zamo yayin yankan ranar idin ma bayan hudowa al-fajr, kafin rana ta hudo,